As your president, I want to assure you of my unflinching commitment to ensuring that the 2024 elections are conducted in a free, fair, transparent, and peaceful manner.
We, the police, and the rest of the security agencies working in concert will do our utmost best to ensure that this year's election will be peaceful and
Shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the Secretary General of the NSA Ghana, Dr. George Akufo-Dampare, ke tabbatar wa 'yan Ghana cewa za su iya kokarin su don ganin an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Mataimakin shugaban hukumar zabe Dr. Bosman Asare yayi watsi da ra'ayin cewa alhakin tabbatar da zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataye ne kawai akan shugaban hukumar. Kamar yadda ake tafka muhawara kan rawar da hukumar ke takawa wurin tabbatar da ingantaccen zabe cikin lumana.
The suggestion that the peace and the outcome of the election.
Ikirarin cewa zaman lafiya da sakamakon zabe ya rataye ne kan shugaban hukumar zabe. Kwata-kwata ba gaskiya bane. Muna kira ga jama'a da su yi watsi da hakan. Dr. Bosman ya kara da cewa duk 'yan kasa na da rawar da za su taka wurin tabbatar da zaben cikin lumana. Wasu jam'iyyun siyasa sun koka, musamman babbar jam'iyyar adawa ta NDC, wacce ta buƙaci a baiwa kamfanin bincike mai zaman kansa da ya binciki rijistar 'yan kasa da hukumar zabe ta gudanar, domin akwai kurakurai da yawa da ka iya jawo maguɗi. Muallim Dantata, jami'in sadarwa ne na jam'iyyar NDC.
Mun yi zama na musamman tsakanin NDC da ainihin Electoral Commission, amma ba wani abun da zaman ya haifo, domin duk abubuwan da NDC suka bukaci da Electoral Commission ta yi bayan gano kuskure da dama da ya gudana cikin ainihin rijistar zabe, Electoral Commission ta yi watsi da kiraye-kirayen da NDC ta yi.
Malam Sima Shakibu, sakataren jam'iyyar PNC Reshen Accra, ya ƙara muryarsa ga zargin da jam'iyyar NDC ke yi.
Kungiyoyin siyasa na ƙasa, musamman ma na 'yan adawa tare da namu kungiyar siyasa na PNC, muna ganin cewa to me yasa aka samu waɗanda yake sun yi wannan rijistar zabe, sunan su ya bullo nan, ya bayyana anan, ya kuma bayyana a can a lokaci daya. To wannan muna ga cewa kaman lalle hakika akwai wani alama na magudi cikin wannan al'amarin.
Sai dai jam'iyyar NPP mai mulki na ganin a halin yanzu bata ga wata matsala daga hukumar zabe ba, kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar Sadat Yahaya Bako yake.
Electoral Commission kowa ya san kama independent body ne, to da kan suna da wato timetable da suke aiki da shi. Mu as a political party dai so far ba mu ga wani aibin da zamu kama su da shi ba dai, sannan har dai tukunna tun da riba gama processing.
A taron manema labarai da hukumar zabe ta Siriya ta mayar da martani dangane da zargin.
We call on the public to reject statements that.
Muna kira ga jama'a da su yi watsi da kalaman cewa rijistar bata dace da zaben 2024 ba, ko kuma tana da kurakurai. Rijistar tana da inganci, kuma rijistar da aka tabbatar a ƙarshe za ta fito ne da gyare-gyaren duk kurakurai da aka gano. Ya ce hukumar zaben ba ta da niyyar gurɓata rijistar don baiwa wata jam'iyyar siyasa dama fiye da sauran jam'iyyu. Dr. Imran Muhammad, daraktan shirye-shirye na hukumar wayar da kan jama'a ko NCCE a takaice, ya bayyana muryar Amurka wasu kalubale da kuma illar da za su kawo idan ba a dakile su ba.
Abin da muka fahimci zai iya kalubalanci wannan zabe shine na farko kan batun zantutukan da ake wasawa a yanar gizo da ya zama na kaman labarai da yawa ba san asalin su ba. Na biyu shine kungiyan adawa a nan Ghana sun kalubalanci hukumar zabe. To wannan kalubalen da yake tsakanin hukumar zabe da 'yan adawa, in ba duba an magance shi ba, shi kuma zai kawo wani cece kuce a wannan zabe.
Masana na cewa lalle yana da muhimmanci ga masu ruwa da tsaki su yi aiki tare da hukumar zabe yadda za a tabbatar da an gudanar da zabe cikin lumana da sahihanci, yadda kasar za ta ci gaba da taka muhimmiyar rawa a fagen demokradiyya a nan Afirka. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.